stabilization fund released to states and local government as follows, altogether 1.642 trillion naira.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke bayanin naira trillion 1 da miliyan 642 da gwamnatin tarayya ta bayar wa jihohi domin rage basussukan albashi, fensho, kudaden sallama da kuma allowance tunda ta yi karagar mulki kawo yanzu. A jawabin sa ga yan Najeriya albarkacin zagayowar ranar samun yancin kai shekaru 57 da suka gabata, murar Amurka ta yi nazarin wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta bayar a jihohin Adamawa da Taraba ko ya magance matsalolin biyan ma'aikata hakkokin su. Comrade Maina Dauda shine shugaban kungiyar kwadago ta kasa reshen jihar Adamawa.
To kaga mu dai ana samu da ana rage basuka, amma har yanzu da sauran basuka musamman abin da shafi gratuity da wanda suka yi taya, har ga Allah ka san duk kudaden zaka tura Adamawa ba samu altaba wannan bangare ba. Zuwa wannan bangare kadai a yanzu aka ji yadda muke yi nake ji adadin abin da dai muka sani ake bi ba zai kasa miliyan 20 da wani abu zai gratuity kawai na wanda suka bar aiki. To kaga Paris kuma ba ka ba Adama duk gaba dai ko bai kai ba miliyan 20 ba.
A jihar Taraba kuwa ma'aikatan ƙananan hukumomi, jami'an jinya mataki na farko da kuma malaman firamare ne har yanzu ke bin gwamnatin jiha albashin watanni 4 da kuma kudaden sallama wato gratuity na shekaru 7, yanzu shugaban kungiyar kwadago ta kasa reshen jihar Taraba Comrade Peter Gambo.
Wannan suka dan irin aiki to wannan ne har yanzu muna gugumaya har yanzu ba a samu an yi wani abu akai ba.
To ko kuyin lissafin kamar nawa kenan tsofin ma'aikatan ke bin gwamnatin jiha?
Tun 2010 ba a biya ba, an sai a kan 2009 ba a biya ba har yanzu. To ka san ya yi yawa ya kai ba kusan biliyan 10.
Comrade Samson Almuru shugaban kungiyar masu karɓan fansho ta kasa reshen jihar Adamawa ya mini bayanin abinda 'ya'yan kungiyar suka amfana da shi daga tallafi da gwamnatin tarayyar ta bai wa jihar Adamawa.
Kaga Adamawa din abin take ce Paris Club din an karbi akalla biliyan 15. Kwanan baya an ce an ba mu biliyan 1, amma da muka bi sawu mun gane cewa an ba wa local government state pension board biliyan 600. A cikin da na je state pension board chairman din ya gaya min cewa miliyan 173. Kaga dai a cikin miliyan 400 akwai saura.
Na tuntubi shugaban hukumar kula da masu karɓan fansho na jihar Adamawa Alhaji Abubakar Jidda Sarau don neman bayanin yadda suka sarrafa kuɗaɗe da hukumar ta ansa da kuma mizanin da hukumar ta yi amfani da shi wajen biyan tsofaffin ma'aikatan hakkokinsu. Amma ya ce gwamnatin jihar Adamawa ba ta amince masa da ya yi bayanin yadda ake sarrafa kuɗaɗen fansho ga 'yan jaridu ba. To amma Comrade Maina Dauda shugaban kungiyar kwadago a jihar Adamawa shawara ya bai wa gwamnatin tarayya.
Abin da gwamnati ya kamata ta yi shi ne ta tara bayanai na dukkan wannan basukan da ma'aikata suke bi, sai ta ba da kuɗi gaba ɗaya a biya, ko kuma ta raba ta ce to za mu ba ku wannan kaso ku biya kaza sannan lokaci kaza mu ba ku, amma ana dinga ba da kuɗi a lulluben nan har da Allah mu kan kwadago muna cikin duhu.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.